sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Sulaimaniyar ce tare da Mahmud Lalo a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Litinin 6 ga watan Maris 2023. To a cikin shirin za ku ji cewa sau'i kaɗan bayan da babbar kotun tarayya da ke Kano ta ba da belin shugaban masu rinjaye na Majalisar Wakilan Najeriya, Alhassan Ado Doguwa, wanda ake tuhuma da laifin kisan kai da mallakar makami babu izinin hukuma. Masana shari'a na dokokin ƙasar sun fara mayar da martani dangane da batun ba da belin. Za kuma ku ji cewa a jamhuriyar Niger wani kazamun fada tsakanin manoma da makiyaya a garin Lokoko da ke cikin gundumar Tibiri na jihar Dosso ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu, takwas kuma suka jikkata. A ci gaba da kuma tarihin jihohin Najeriya da muke kawo muku, yau za mu sake haskaka jihar Benue, sannan muna kuma za kuma mu gabatar muku da labaran wasanni. Amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wani rahoto da aka mika wa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Litinin ya zargi shugabannin Taliban da ke jagorancin ƙasar Afghanistan da gudanar da wasu tsare-tsare da suka yi daidai da na nuna wariya. Mai ɗauko rahoto na musamman da majalisar ta tura Afghanistan, Richard Bennett, ya faɗa wa majalisar cewa niyyar shugabannin na Taliban kan tsare-tsaren shine su toshe duk wata kafa da za a ba mata da 'yan mata 'yancin gudanar da harkokinsu na yau da kullum. A watan Agustan 2021 mulki ya koma hannun Taliban bayan da dakarun kasashen yammaci da Amurka ta jagoranta suka fice daga kasar bayan kusan shekaru 20 suna zaune a Afghanistan. Akalla mutum 10 ne suka rasa rayukansu a yankin da ake kira Natuna a Indonesia bayan iftila'in zaizayar kasa da ya auku a yau Litinin. Zaizayar kasar ta rufe gidaje da dama yayin da ake tafka ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a cewar kuma ba da agajin gaggawa a kasar. Wani jami'i ya ce akwai yiwuwar adadin mutanen da suka mutu ya karu, sannan ana fuskantar matsalar sadarwa a yankin. Wasu hotuna da hukumar bada agajin ta yada sun nuna yadda rufin gidaje da bishiyoyi suka nutse a cikin laka. Yankin da iftila'in na zaizayar kasa ya auku na can wani gefen tsibiri ne da ya kai tsawon tafiyar sa'o'i 5 a kwale-kwale kafin a je yankin, a cewar ma'aikatan ceto. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa a yau Litinin cewa idan har dakarun Rasha suka yi nasarar kwace birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine, hakan ba zai yi wani tasiri a yakin ba. Birnin na Bakhmut ya kasance wata tunga da aka kwashe watanni ana gubza fada, inda dakarun Rasha ke ta yunkurin karɓe ikon birnin wanda ke lardin Donetsk. A cewar Austin, baya kallon matakin da dakarun Ukraine suka ɗauka na janyewa zuwa yammacin birnin a matsayin koma baya. A yau Litinin dakarun Ukraine suka ba da rahoton sabbin hare-hare da Rasha ta kai da wasu jirage mara matuƙa ƙirar Iran. Sojojin Ukraine ɗin sun wallafa a shafin Twitter cewa sun yi nasarar kakkaɓo 13 cikin 15 da jiragen da Rasha ta harba musu. Hukumomi a Pakistan sun haramta watsa duk wani jawabi ko taron manema labarai da ya shafi tsohon Prime Minister ƙasar Imran Khan. Sun kuma dakatar da wani gidan talabijin da ke watsa shirye-shiryensa ta sauraron dan adam ko kuma satellite saboda ya take wannan umarni. Tuni dai yan adawa suka fara ciccikar wannan mataki wanda suka kwatanta a matsayin yunkurin take yancin fadan albarkacin baki, suna masu kira ga gwamnati da su janye shi. Hukumar da ke kula da sha'anin watsa labarai ta kafafen Latroni ta yi gargadin cewa za ta kwace lasisin duk wata kafa da ta take wannan doka. Labaran na zuwa muku ne to a yau Litinin. Shugaban addini a Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce zargin saka guba ga wasu ɗalibai mata a makarantun ƙasar laifi ne da ba za a taɓa yafewa ba. Kamfanin jilancin labaran ƙasar ta Iran ya ruwaito Ali Khamenei yana cewa muddin hukumomin bincike suka gano da gangan aka saka wa ɗaliban guba, waɗanda suka kitsa hakan za su fuskanci tsauraran hukunci. Yana mai cewa babu afuwa ga duk wanda aka samu hannunsa a ciki. A makon da ya gabata, shugaban Iran Ibrahim Raisi ya ba da umarnin a kaddamar da bincike kan rashe-rashen lafiya da aka samu a tsakanin ɗalibai mata a sama da makarantu 30 a watan Nuwamban bara. An gano cewa rashin lafiya ya kama ɗalibai a larduna 21 cikin 30 da ke kasar. Wasu fasinoni hudu masu ikirarin jihadi sun gudu daga gidan yarin Nakhchot babban birnin kasar Mauritania. Fasinonin sun bude wa masu gadin gidan yarin wuta yayin da suke kokarin tserewa a daren Lahadi inda suka kashe biyu daga cikin su. Biyu daga cikin fasinonin an yanke musu hukuncin kisa yayin da sauran biyun suke jiran hukunci. Hukumomin tsaro a kasar ta Mauritania sun ce sun kara tsaurara matakan tsaro a gidan yarin sannan suna bindiddigin fasinonin da suka tsere.
Haka da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan kai tsaye kasashen hausin murya Amurka birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, sawai kadan bayan da babbar kotun tarayya dake Kano ta bada belin shugaban masu rinjaye na Majalisar Wakilan Najeriya Alhassan Ado Duguwa wanda ake tuhuma da laifin kisan kai da mallakar makami babu izinin hukuma. Masana shari'a da dokokin kasar sun fara mayar da martani dangane da batun bada belin. Daga Kano ga rahoton da wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kuriya aiko mana.
Barista Nuraini Jimo mai lambar kwarewar aikin lawyer ta San shine ya jagoranci lauyoyin wanda ake tuhuma zuwa babbar kotun tarayya ta Kano inda suka roki kotun ta bada belin Alhassan Ado Doguwa saboda a cewar su ci gaba da tsare shi a gidan kurkuku tamkar take haƙin sa ne na dan adam. Sai dai masana shari'a da dokoki sun fara tsokaci akan yadda kotun karkashin jagorancin mai shari'a Muhammad Nasir Yunus ta bada belin dan majalisar dokokin tarayyar. Barista Audu Bula Mabukarti lawyer ne dake karatun digirgir a Jami'ar London ta kasar Burtaniya.
Gaskiya ne cewa ita kotun magistrate ba ta da hurumi a wannan maganar. To amma inda gizo ke sakar ita ce cewa ita ma babbar kotun tarayya da ta bada wannan umarnin ita ma ba ta da hurumi. Kaga kenan idan kai doguwa gaban babbar kotun magistrate haramtaccen abu ne. To bada belin shi a babbar kotun tarayya shi ma haramtaccen abu ne. Dalili kuwa shine idan ana zargin mutum da hukuncin kisa, kotu kadai ce take da hurumi a duk Najeriya, ita ce babbar kotun jiha. Saboda haka wannan umarni da ita babbar kotun tarayya ta bayar haramtaccen umarni ne.
Ana ta bangaren bayan nazarin sharda da sigar bada belin, barista Amina Umar Hussein ta kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya na cewa
idan Federal High Court da ta bada wanda ake tuhuman nan Alhassan Ado Doguwa beli ta yi la'akari ne da enforcement of his fundamental right, to ba za mu ci kotu ba tai daidai ba. Amma gaskiya kwana nawa da kama wanda ake tuhuma, kwana nawa da gabatar da shi a gaban kotu, kwana nawa kotu ta daga ta ce za ta bada martaninta akan tuhumar da ake masa da kuma neman belin. Yanzu a iya wa'annan kwanakin har za a iya cewa an tauye haƙƙin wanda ake tuhuma, tuhumar kuma da ake masa shine ana tuhuman sa a ƙarƙashin mafi girman sashe, wato sashe na 221, kuma har an tafi wata kotun ana ƙara cewar an tauye masa haƙƙin sa. To mu dai kam da muke almajirai a karatun shari'a, wannan abun an bude mana sabon wani babi da bamu san ta yaya za mu fara karatun sa ba.
Watakila al'akari da haka ne wasu ke hasashen tamkar akwai yanayi na shigar gwamnatin Kano cikin wannan batu saboda alaka ta siyasa dake tsakanin ta da wanda ake tuhuma. Amma barista Audu Bulama ya ce akwai mafita ga gwamnatin.
Mu ga cewa lauyoyin gwamnatin jihar Kano sun gaggauta zuwa babbar kotun tarayya sun soki wannan beli da aka ba Doguwa, sun kuma nemi kotu ta dakatar da zartar da shi wannan umarni da ta yi na beli. Gwamnatin jihar ta gaggauta gurfanar da Doguwa a gaban babbar kotun jiha wadda take da hurumi. Kaga kenan idan ta yi haka to maganar beli bata taso ba, tunda dama hujjar ita ce cewa an kai shi kotu mara hurumi.
Yanzu dai a iya cewa kallo ya koma sama, domin kuwa kowane lokaci daga yanzu daya daga cikin sarakuna biyar masu daraja ta daya na jihar Kano na iya zama jirkar belin Alhassan Ado Doguwa daga inda yake tsare. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla, a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. To bari mu leka jamhuriyar Niger inda wani kazaman fada tsakanin manoma da makiyaya a garin Lokoko dake cikin gundumar Tibiri da jihar Dosso ya sanadiyar mutuwar mutane biyu takwas kuma suka jikkata amma an ce tuni hukumomi na jamhuriyar Niger suka kada tura dakaru a wannan yankin domin tabbatar da zaman lafiya ga rahoton da Haruna Mamman Bako wakilin muryar Amurka dake birnin Kwanni ya aika mana
Ayi wani kazamin fada tsakanin manoma da makiyaya a garin Lokoko na cikin karamar hukumar karkarar Gashame a cikin gundumar Tibiri a cikin jihar Dosso mutane biyu ne suka riga mu gidan gaskiya yayin da takwas suka jikkata kuma tuni aka kai wadansu daga cikin su a babbar asibitin birnin jiha dake garin Dosso Albashir Abubakar shine gwamnatin jihar Dosso bayan ya je domin kwantar al'ummomin dake wannan yankin hankali ya yi wa manema labarai bayani kamar haka
it was intense affrontement in the central secretary elevator the Lokoko e yangalla
da samu munar arangama da ta hada manoma da makiyaya na karkarar yangalla a cikin yankin Lokoko abin ya haddasa mutuwar mutane biyu kuma takwas suka ji rauni da ke babbar asibitin jiha dake Dosso mun shaida musu cewa su al'ummomin wannan yankin babu wanda isa yayi wa kansa shari'a domin akwai hukumar da ke kula da matsalolin da suka shafi filaye a cikin kowane yanki na wannan kasar mun kira su da su zanna lafiya kuma mun isar da ta'aziyar shugaban kasa da gwamnatin wannan kasar ga iyalan wadanda suka kwanta dama tare da kira gare su da su roki Allah domin kasar mu ta zanna lafiya
le priere les invocations pour implorer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que règne la paix la sécurité la cohésion sociale dans notre pays
magashin garin Gashame Abdul Karim Angu yayi wa manema labarai bayanin yanda wannan fadan ya fara
ya lamari ne wanda ya taso da cikin hadama cikin gona ta noman rani da wani makiyayi ya iske wani mai noman rani a cikin wurin shi da dabbobi ya ce huta to daga nan ne dai sun ka samu sabani har ta kai ga bugun juna an ka bugi juna to da an ka bugi juna shi manomin da ya samu da huwadi sai ɗan uwan sun ka ga ya huwadi sun ka ce a samu su hannu wanda sun ka zo da harko su kuma abun ya same su mai wannan rana ta farko ce Allah ya sa kuma wannan mun ka taushe mutane sun kai hakuri an kai hakuri kuma rana na biyu da muna nan bancin kuma mun yi tawaga da shi mai girma prefe na gunduma Tibiri da sarkin Hulani da sarkin mu nan na arewa mun ka tai can mun ka kara ba su hakuri ai hakuri da abinda kadara don ta zo da wajen Allah take zuwa an kai hakuri kuma mun ka gani hankalin mutane ya kwanta bancin mun haka nan mun dawo kuma nan an ka ci abin ya tashi kuma Allah ya sa akwai aikata na tsaro Patrick na departmental ita ta shiga tsakanin abun an ka shiga tsakanin abun kuma abun ya karhinta sai da an ka samu kari daga jihar Dosso abun dai haka dai an fa tai hammare ce kuma ya kasance ya kara lalacewa amma mun yi imani da Allah duk abin da ya zo ga mutum Allah ya kawo shi kadara ce ta Ubangiji ko fada ko ba fada ba wannan Allah ya sa kawai lokacin ruwan su ya shan ruwan su ya kare
ne dai dan majalisu na kasa maso tar wannan yankin a majalisar dokoki ta jamhuriyar Niger suka isa wannan yankin da wannan danya abin ya faru inda ma shugaban tawagar honorable Tanimun Umaru ya yi wa ɗan jarida bayanin dalilan isar su a garin Lokoko
muhadin da zuwa shine ayi gaisuwar rasuwa ga waɗanda sun ka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu Allah ya sa kwanciya huta ce Allah ya bada hankuri kuma waɗanda sun ka sami rauni sun ka ji ciwo da waɗanda a gidan likita Dosso nan gida mun kai musu fatan samun lahiya Allah ya bada lahiya yakin nan waɗanda sun ka bada kayan su su ma mun kai musu jaji Allah ya maida abinda an ka bada zan amfani da wannan dama ya isar da godiya ta ga ma'aikanta sun yi babban tunani da sun ka aiko sojojin tsaro wanda sun kashe matsala sun ka kare wannan babban tashin hankali dan sai a ce ma sun kayan da sun kai shi ya tare hasara ya tare ma da yawan rashe-rashe da yawan rauni da yawan abubuwa da ba a son a yi wannan abin da ya samu cikin kwamin ɗin mu ta Gashame Lokoko da hillayin da muke zama da su na san mutane su gane mu ba mu saba da shekara 55 gare ni ni tun ina dan yaro tun labarin da muka ji har yanzu ba mu taba samun wannan tashin irin wannan tashin hankali
to dai hukumomin jihar Dutse da ma na kasar suka arayin damara Dakaru a wannan yankin domin dawo da ma dawomar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a yankin Lokoko Haruna Mammana Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar
an gaishe ka Haruna Mamman Bako to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC to a ce gaba da shirye-shiryen zaben gwamnati da na ƴan majalisar dokoki a Najeriya yau za mu sake duba taskar mu ta tarihin jihohin kasar da muke gabatar muku domin haskaka jihar Benue
Kalaka kabar kuka akuri arka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka kalaka kabar kuka
a inda ake daftar gudanar da manyan zabuka na shugaban kasa ƴan majalisun tarayya gwamnati da na ƴan majalisun dokokin jihohin kasar 36 akwai muhimman bayanai daban-daban akan jihohin Najeriya 36 da irin ababen da ya bambanta su da juna bari mu kawo muku bayanai akan Benue jiha da aka kirkira a shekarar 1976 wacce ke daya daga cikin jihohin arewa ta tsakiya jihar dai na da yawan jama'a kusan miliyan 4,253 a bisa ga alƙalamin kidayar jama'a da aka yi a shekarar 2006 jihar ta samo sunanta ne daga kogin Benue kogi na biyu mafi girma a Najeriya kuma ta yi iyaka da jihohi shida wanda suka hada da Nasarawa Taraba kogi Enugu Ebonyi da Cross River kuma tana da iyakar kasa da kasa da Kamaru zuwa kudu maso gabas ƴan kabilar Tiv Idoma da Ijede ne kabilu mafi girma a jihar akwai Itulo Ibo Jukun da dai sauransu babban birnin jihar shine Makurdi Benue jiha ce da ake matatakin matattarar abincin Najeriya saboda arzikin noma kuma amfanin gona da aka fi nomawa a cikin ta san hada da lemon zaki mangwaro dankalin gida rogo waken suya dawa ridi shinkafa gyada da kwakwa Abdullahi Shalan shine gwamnatin soja na farko a jihar ta Benue daga ranar 3 ga watan Fabrairu shekarar 1976 a lokacin mulkin soja na General Olusegun Obasanjo ne ritaya bayan da aka cire jihar Benue daga tsohuwar jihar Benue Plateau bayan Shalan gwamnoni 12 ne suka mulki jihar zuwa shekarar 1999 goma daga cikin sojoji ne sannan biyu kuma na farar hula bayan dawowar mulkin demokradiya a shekarar 1999 George Akume ya dare kan karagar mulkin jihar a matsayin gwamna karkashin jam'iyyar PDP Gabriel Towa Suswan shi ma jam'iyyar PDP daga shekarar 2007 zuwa Mayu na 2015 sai kuma gwamna da ke dabda kammala wa'adin mulkin sa na biyu wato Samuel Lora Otom wanda daga APC ya koma PDP daga watan Mayu shekarar 2015 zuwa yau a zaben gwamnatin jihar Benue mai zuwa na watan Maris din shekarar 2023 ɗan takara da ke kan gaba sune Hassan Aliya da mataimakin sa Sam na APC wanda kotu ta soke zaben fidda gwani da ya samar da su a matsayin ɗan takara sakamakon rashin bin ka'ida sai ɗan takarar jam'iyyar PDP Titus Uba wanda shine kakakin majalisar dokokin jihar da mataimakin sa John Ngwede Herman Himbe da Christopher Onyiloyi Idu na jam'iyyar Labour Ben Ruben Angwe da Comfort Ogbaji na jam'iyyar NPP da dai sauransu. Ya zuwa yanzu dai ɗan asalin jihar da ma masauna na ci gaba da bayyana cewa ababen da suka fice musu tuwo a ƙwarya sune rashin tsaro, matsin tattalin arziki kuma baya aikin noma, rashin aikin yi ga matasa da dai sauransu kamar yadda za ku ji daga bakin Ben Agande da wasu mutane.
Security dina ya sa ba su zuwa gona. Su mun san Benue cewa manoma ne, amma akwai wasu wurare da mutane ba su zuwa gona. Beyond that the cost na abubuwa su bunde federal government, the state government suka yi, we believe that there has been a little improvement and mun san cewa daga yau zuwa gaba there will be greater improvement a wannan shekara.
The issue that is most of concern to us in Benue State as we head into the 2023 general election is the issue of insecurity.
Ko menene al'umma mazauna jihar Benue ke cewa game da tsare-tsaren hukumar INEC da take kan yi don gudanar da zabe da kuma shirin da masu kada ƙuri'a suke don tunkarar zaben. Ahmad Muhammad dake aikin kanikanci a Makurdi ya yayi bayani.
A gaskiya ban da karfin gwiwa. Rashin karfin gwiwa na shine ga yanda aka arrangement din zaben mun san cewa mafi yawancin mutane ba su da voter card. Kamar ni da nake miki wannan magana. Voter card nawa bai zuwa hannuna ba. Ya kamata a ce wata uku kafin zabe kowanne dan kasa yana da nashi voter card a hannun shi.
Kazalika mutane na ci gaban tofa albarkacin bakin su a game da tsarin zabe da yadda za a tabbatar da gudanar da ingantaccen zabe cikin zaman lafiya da lumana.
Sunana Binta Garba ba kowa bane ke da privacy ma. Kuma election din kin san kada mu ji abin da muka yi da kowa yace sai baba kuma abubuwa sun lalace kudin prices na komai na abinci da sauran su. So kin ga the best thing ya kamata kowa ayi tunani da kyau, yi zabe da kyau amma babu abin da ya wuce zabin Allah.
Sunana Ada Achanya, JNJ state na because na the voters card na. Jin zaba shugaba wani ba zai ba mu kunya ba.
Yima daga Ofimin Amerika daga Abuja Nigeria.
Latino da sardaula firime an arewana ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana wai wayo ga yan baya sun face a kan hanya.
Ba ga da Halima Abdurrahman da ta hada mana wannan shirin masu sauraro bari kuma mu shakata da wannan. Yanzu kuma sai labaran wasanni daga bakin Murtala Faruk Sanina.
Wasanni a takaice.
Duniyar kwallon kafa ta waye gari ne da mamaki sosai kan tankarin kashin da kungiyar kwallon kafar Manchester United ta Ingila ta sha a hannun Liverpool a jiya Lahadi. Liverpool din ce ta karbi bakuncin wasan ta mako na 25 na gasar Premier a filin wasan ta na Etihad inda kuma ta lallata United din da zunzurutun ci 7 da nema. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin Manchester United din ta farfado daga koma bayan da ta fuskanta yan shekarun baya-bayan nan. Inda har ake ganin cewa tana daga cikin kungiyoyin da ke takarar lashe gasar ta Premier ta bana. To sai dai kuma wasan na jiya ya bar mutane da dama musamman magoya bayan kungiyar a cikin mamaki da kuma laluben inda matsalar ta samu asali.
Sunana Umar Faruk Bukuye. Wato abin da yake faruwa a harkar kwallon kafa da masu buga kwallon kafa da mutane ne ba wai injin ba. Inda duk aka ce kullum ta faru kakan wasa ma'ana season tun daga farko har zuwa karshe kamar yadda nake gani yanzu muna wata uku to dole akwai gajiya ita kungiyar kwallon kafa ta Manchester United gajiya yana daya daga cikin abin da ya kawo mata matsala jiya sannan kuma akwai canji na mutum biyu da yayi wanda dama kamun ya fitar da lineup ma'ana wanda za su buga wasan jiya masu sharhi sun tabbatar da cewa canjin nan guda biyu suna kawo matsala kamar mai buga baya ma'ana lamba biyu na wanda ya kawo Diogo Dalot a maimakon Aaron Wan-Bissaka sai ga shi ya kawo Diogo Dalot. Diogo Dalot tun daga kwallon welcome ma'ana cin kofin duniya da ya dawo bai buga wasu kwallaye ba na a zo a gani sai kuma sabon mai cin kwallo ma'ana striker da shi ya kawo shi dan kasar Holland da ake ce ma Wiggott dogon striker ne amma alamu shi ne cewa duk kwallayen da ake tashi bai taka wata rawa kuma shi ya kawo matsakiyar Manchester United matsala jiya idan yayi gaba sai ya dawo ko an kai mishi kwallon gaba bai iya komi shi yasa ainihin ita tsakiyar Manchester ta bude jiya a sun Liverpool suka yi amfani da wannan damar suka je suka ci wannan kwallon masu kindin yawa
amma waɗannan sauye-sauyen guda biyu da kake magana ga kungiya irin Manchester United kana ganin waɗannan sauye-sauyen sun isa a ce ta sha kashi har da zunzurutun ci 7
eh to magana da gajiya nan da nayi magana wanda a shekarun jiya mun ga yadda ita kwallon kafa mai kungiyar kwallon kafa ta Arsenal wanda take kan gaba a wannan teburin na Premier League yanda ta so ta sha kashi a hannun Bournemouth wanda Bournemouth su ne na karshen tebur su ne na 20 Arsenal su ne na 1 amma mun ga yadda Arsenal ta kwace kanta da kyar wanda ma har ana ganin kamar shi alƙalin wasa yayi toge ya ƙara minti 6 amma bayan minti 6 sai da minti 9 suka yi ma'ana yayi toge minti 3 an ci Arsenal ta ci kwallo 3 a hantuccen lokaci wannan dai yana rubuta daga gajiya yanzu din Manchester da Arsenal kusan gajiya shike yawan damun su
to sai dai duk da sakamakon wasan na jiya United din ta ci gaba da rike matsayinta na 3 a teburin gasar da maki 49 yayin da Liverpool kuma take ta 7 da maki 5 Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC
madalla an gaishe ka Murtala Faruk Sanyin na masu sauraro yanzu sai labarai a takaice
wani rahoto da aka mika wa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Litinin ya zargi shugabannin Taliban da ke jagorancin ƙasar Afghanistan da gudanar da wasu tsare-tsare da suka yi daidai da na nuna wariya. Mai ɗauko rahoto na musamman da majalisar ta tura Afghanistan Richard Bennett ya faɗa wa majalisar cewa niyyar shugabannin Taliban kan tsare-tsaren shine su toshe duk wata kafa da za a ba mata da 'yan mata 'yancin gudanar da harkokinsu na yau da kullum. A watan Agustan 2021 mulki ya koma halin Taliban bayan da dakarun kasashen yammaci da Amurka ta jagoranta suka fice daga kasar wato bayan kusan shekaru 20 suna zaune a Afghanistan. Akalla mutum 10 ne suka rasa rayukansu a yankin da ake kira Natuna a Indonesia bayan iftila'in zaizayar kasa da ya auku a yau Litinin. Zaizayar kasar ta rufe gidaje da dama yayin da ake tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya a cewar hukumar bada agajin gaggawa a kasar. Wani jami'i ya ce akwai yiwuwar adadin mutanen da suka mutu ya karu sannan ana fuskantar matsalar sararwa a yankin. Wasu hotuna da hukumar bada agajin gaggawa ta yada sun nuna yadda rufin gidaje da bishiyoyi suka nutse a cikin laka. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa a yau Litinin cewa idan har dakarun Rasha suka yi nasarar kwace birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine hakan ba zai yi wani tasiri a yakin ba. Birnin na Bakhmut ya kasance wata tunga da aka kwashe watanni ana gubza faɗa. Inda dakarun Rasha ke ta yunkurin karbe ikon birnin wanda ke lardin Donetsk. A cewar Austin baya kallon matakin da dakarun Ukraine suka dauka na janyewa zuwa yammacin birnin a matsayin koma baya. A yau Litinin dakarun Ukraine suka ba da rahotannin sabbin hare-hare da Rasha ta kai da wasu jirage mara matuƙa ƙirar Iran. sojojin Ukraine din sun wallafa a shafin Twitter cewa sun yi nasarar kakkabo 13 cikin jirage 15 da Russia ta harba musu. Hukumomi a Pakistan sun haramta watsa dukkan wani jawabi ko taron manema labarai da ya shafi tsohon Prime Minister kasar Imran Khan. Sun kuma dakatar da wani gidan talabijin da ke watsa shirye-shiryensa ta tauraron dan adam saboda ya take wannan doka.
To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe. Agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Ladas Gresham da ta ba da umarni da engineer mu ta yau. Ni ce taku Sinta Suleiman Yoro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku kwana lafiya, ma'assalam.